save the day. I've always paved my own way. I'm all alone, bringing home the bread, raising the kid, fixing the bed. I wanna be a star like Marilyn Monroe, a Cinderella fantasy in life, Clara Bow, a princess and the pea. I try to play the part, surrounded by society hypnotizing me. It's hard to be soft.
I'm all alone, keeping the home alive, making the meals. She's 9 to 5. I'm the only one at the mommy and me, looking for some company. I wanna have a star like Marilyn Monroe, a Cinderella fantasy, a naive Clara Bow, a princess and a bee. We try to play the part, surrounded by society hypnotizing me. It's hard to be soft.
Out there on my own, in the world, it works to be so strong. But when I come home, my pendulum's out of control. I'm past before I let my fire blow. In a man's world, it's hard to be so. I don't wanna be a star like Marilyn Monroe, a Cinderella fantasy, a naive Clara Bow, a princess and the pea. We try to play the part, surrounded by society hypnotizing me to be. On the devil pie, a centerfold in heels, a Betty Crocker Pamela, complacent to believe. In my Mr. Right, a pipe and slippers guy, a ready, steady, rock hard Eddie. Oops, always guess it's only hard to be so. Da 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 da